بسم الله الرحمن الرحيم
الخامس
نبيار
خلاف العلماء
سابانين ده aka samu tsakanin malamai
ni talafal ulama
malamai sun yi sabani a cikin ayyana ranar kokonto
azabul hanabila tu
hanabilawa sun tafi
ila anna yawm ash-shaki
zuwa cewa wato ranar da ake kokonton watan ramadan ne ko ba watan ramadan ba
ko yawm salasi na min sha'ban
shine ranar 30 ga watan sha'ban
zalim yakun alamat layl hilal gaimu
idan ba wani hadari a inda watan zai bayyana ko wata kura ko hayaki da abinda ya kama da wannan daga duk abinda zai hana ganin wannan shine kokwanton da aka yi hani daga ai azumce shi shi yasa karahiya ne a azumci wannan ranar
amma in haladuna madalil hilal tilkal laylati
tilkal laylata gaimu amma idan zama hadari au gubarun ko kura au ruhanun ko hayaki ya tsare tsakanin inda za a ga wata ya zama inda ake sa ran ganin watan ga hadari a wajen ko ga kura ko ga hayaki ko abin da ya kama da wannan to a wajen su hanabilawa wajibi ne a tashi da azumi
hukuma
zanniya hukunci na kyakkyawan zato
ihtiyadiya
dan a fita daga a ce an yi laifi tunda ta yi ya zama watan ya kama amma hadarin nan ko kurar ita ce ta sa ba a ga watan ba sai a tashi da azumi a wajen su hanabilawa malaman hanabilawa sun ambata
anna hadha huwa qawl umara
cewa wannan magana da suka tafi akai shine abinda sayyidina umar ya faɗa wa da dan sa ma abdullahi
wa aisha
da sayyida aisha
da
sayyida asma ya ayan sayyidina abubakar da anas ibn malik da abi huraira da muawiya da amr ibn al-as wa min at-tabi'ina maimun ibn muharran cewa maimun ibn muharran ya tafi akan wannan qaulin a cikin tabi'ai da dawusu da mujahid
wastadallu ala zalika
sun kafa dalili bisa wannan abinda suka tafi akai da abinda Abu Dawud da ya ruwaito
ibn Umara
daga Abdullah ibn Umara
annan nabi
cewa Adam sallallahu alaihi wasallam ya ce
innama sharu tusun wa shuruna
wata kwana 29 yake ba daidai bane ku ce za ku tashi da azumi sai kun ga sabon wata
wala tufdiru hatta tarau
kar ku ajiye azumi kuma sai kun ga sabon wata na sallah fa in gumma alai idan aka rufe watan bai bayyana ba faqadiru lahu to gurga da kabai ya bayyana
ma'ana
ukuduru lahu ai rayiku
ai
kukunta ta ku rage kwanukan sa ya koma 29 idan an ciro daga fadin ubangiji ai ruyika wanda aka kuntata masa arzikin sa ya faɗa a cikin littafin insaf wannan shine tsari da ake bi wajen almajiran Imam Ahmad sun taimaki wannan fahimta tasu sun yi littattafai daban-daban akan wannan matsalar hujjojin baki ɗaya wanda suka saba musu a nan sun yi raddinsu sun ce nassoshin Imam Ahmad tana shiryarwa akan wannan fassarar
huwa min mufradatil mazhab
wannan yana daga abinda mazhabar Imam Ahmad ita kadai ce ta dauka a cikin mazhabobin nan guda hudu sauran mazhabobin uku duk basu tafi akan haka ba
mazhaba yin matu salasatu
shagabannin uku sun tafi da mafi yawan malamai
ila annal yawm alladhi laysa fihi manzarul
hilalihi ma yamna ru'yata zuwa cewa ranar da ko yinin da ba abin da zai hana ganin wata idan da a ce watan ya kama a gurin da za a duba watan ba a kiransa ranar kokonto dahil dai abin da ake kira ranar kokonto shine daren 30 daga sha'ban idan wani abu da zai hana a ga watan ko da ya kama ya zamo ya tsare tsakanin a ga watan kamar hadari ko giza ko kura ko hayaki ko abin da ya kama da su wannan shine ranar kokwanton wanda aka yi hani daga azuminsa yadda yake ya zo a hadisin ammaru da waninsa Tirmidhi ya ce ana aiki da wannan fassarar gurin ma'abuta ilimi daga sahabbai da tabi'ai akan wannan fassarar Sufyanu Sauri yake da Ibn al-Mubarak da Ishaq ibn Rahuya ya faɗa a littafin Muguni ɗaya daga cikin manyan littattafan mazhabar Hanabilawa.
innal mar'a min sawmihi
hani daga azumin sa
wa adam ijza'i
da cewa ba zai wadatar ba koda ma an yi azumin idan ya bayyana cewa rabaran ne wata ruwaya ce da yake an yi ta daga Imam Ahmad kuma shine maganar mafiya yawan malamai minhum Abu Hanifa ta Abu Hanifa da Maliku da Shafi'i duk suna cikin abin wanda suka tafi akan wannan da su da mabiyan su Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yake nufi yace idan ha'ilun wani abu mai tsarewa ya tsare duna manzarihi koma bayan a ga wata lailatul salasina daren 30 daga sha'aban ya zama ranar kokonto an yi hani daga azumin sa ba wata inda a nan domin asalin da zahiri shine cewa a ce watan bai kama ba a ce za a zumce shi an nuna argayar azumi a fara azumi kafin a ce watan ramadan ya kama da kwana daya hakika kuma da Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani daga gare shi asalan shari'a ta fi shiryarwa bisa wannan kaulin fiye da shiryarwar ta bisa waninsa Ibn al-Qayyim ya ce yana daga shiryar manzo sallallahu alaihi wasallama cewa baya shiga azumin watan ramadan sai fa da ganin wata tabbatacciya ko shaida daya kamar yanda ya zo manzon Allah ya yi azumi da shaidar Abdullahi ibn Umar shi kadai manzon Allah ya kasance idan hadari ya tsare tsakanin a ga wata daren 30 daga sha'aban ko girgije sai cika lissafin sha'aban kwana 30 sannan ya fara azumin ramadan yawmal gaimi manzon Allah baya azumtar ranar hadari wato ranar da jiya da yamma hadari ya hana a ga wata bai umarni da haka ba bari ya yi umarni ne a cika kidayar sha'aban kwana 30 idan aka rufe watan manzon Allah yana aikata haka wannan shine abin da shi a kansa ya aikata kuma wannan shine abin da ya yi umarni da shi wannan hanya ta fi kusa da dacewa da nasoshi da ka'idoji na shari'a shi yasa nan shi kansa mai littafin kamar yana yin raddi akan jama'a su Hanabilawa a zancen da mafi yawan suka tafi a kai wannan kaulin shi ne zaɓin malaman a watu salafiya malaman najdu a shi abdurrahman ibn hassan jikan abdulwahabi ya ce a ce ka a tashi da azumin shaykhul islam shi ne zaɓin shaykhul musulunci shi muhammad ibn abdulwahabi Shu'ab al-Latif dan Abdurrahman yace
kuma man mana sawmahu
min al-ahadith as-sahihati an-nabawiyyati allati ta'addadat ruquha ma la yanfa'u dafi'u akwai abinda wani mai ijewa bai da damar ya ije shi tare da wanda yace ba daidai bane a ce za a tashi da azumin daga hadisai ingatattu wanda aka karbo daga annabi wanda yake ta zo ta hanyoyi makididdiga wani mai jayayya bai sai ce zai jayayya da hadisan nan ba shi Muhammad ibn Ibrahim ya ce ba daidai ba ne a zumci ranar kokonto shi Abdurrahman al-Sa'di ya ce abinda yake katarta gaibin idan akwai hadari a sama daren 30 daga sha'aban ko ƙura cewa a ce ba dole ba ne a tashi da azumi ba ma a so ba bari a tashi ba a azumi shi ne abinda shari'a ta zo da shi shi Abdurrahman ibn al-Qasim ya ce jagoran da'awarsu ya zaɓi ka a yi azumin wannan ranar da gaggan almajiransa sun hani daga azumcinsa saboda wasu dalilai yana daga dalilan cewa wannan daren ai daga sha'aban ne dangane da duba da asali yana daga dalilan kuma cewa an yi hani wanda yake ya tabbata a fili daga a ce a gabacin ramadan da azumin kwana ɗaya ko azumin kwana biyu hadisai ingatattu da suka bayyana ɓaro-ɓaro da cewa an yi hani daga azumce shi
inna ruwayatul marwazi an ahmada
cewa ruwayar marwazi shi yanda ya ruwaito daga imam ahmad
ana lailatul shaki
cewa daren da ake kira lailatul shaki ita ce daren 30 daga sha'ban idan aka rufe wata wa huwa qawlu jumhurul ulama wannan shine magana da mafi yawan malamai suke kai wal aibatul arba'a da shagabannin nan guda hudu da wannan su
waje zama bi shawul
islam shawul islam ibnu taymiya yayi yanke da wannan kaulin da shi da wannan sa dalilai akan wannan kaulin suna da yawa kwarai yana daga reta abinda yazo a buhari da muslim daga abi huraira yace manzo allah sallallahu alaihi wasallam yace ku azumi in an ga wata ku aje azumi in an ga watan sallah in aka rufe muku wata to ku ida ku cika gidayar watan sha'ban kwana 30 kwananan ku a tabakadar a wancan hadisin ku an kaba daga ibn umara allah ya kara yadda a gare su yace naji manzo allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa in kun ga watan ramadan ku kama azumi in kun ga watan shawwal ku aje azumi idan aka rufe muku wata to ku gwargwada gare shi hadisin na buhari da muslim sun ruwaito muslim ya ruwaito idan aka rufe muku ku kaddara wa sha'ban kwana 30 ko shi ramadan din ku kaddara masa kwana 30 buhari ya fidda hadisi a tasar ruwayar ku cika kidayar watan da ya gabata kwana 30 shi dai buhari ya fitar a hadisin abi huraira allah ya kara yadda a gare shi ku cika kidayar sha'ban kwana 30
mufradatul hadis
kalmomi ɗaya ɗaya da suka zo a hadisin
za ra'aytu muhu fasumu
da aka ce za ra'aytu muhu fasumu
ayil hilala
ay jinjirin wata
wal muradu
abinda ake nufi
za ra'ahu minkum man yasbutu bi ru'yatihi wujubu sawmi
idan wanda wajabcin azumi ke tabbata da ganin sa ya gan watan daga cikin ku ba wai gaba ɗayan ku sai kun gani ba ba wanda yace in sai ku gaba ɗaya kun gani ugumiya alaikum iskunin gaini wadda take mai dugu ugu da kasaran mimi an gina ne ga majhuli ay gudiyal hilalu ay aka rufe sabon wata aka sitace shi daga gare ku daga igima'u akan ce ugumiya alaihil habaru an rufe masa labari idan ya kasa gano labarin wannan ko ta koyar mafakar watan da wani girgije hadari ko kura to a sannan ku cika kidayar watan da ya gabata kwana 30 wasu a cikin ruwayoyin idan aka rufe da ramar gaini da shaddar mimi shi ma dai mabni lil majhuli ai aka koye shi ya zama abin rufewa da hadari ko abin da ya kama da haka to faqadiru lahu ku gwargwada masa wannan ana fadarsa da fuska biyu ko dai kadara ya kadiru ko kadara ya kaduru ina ya kawo a hisnu rasini ina ya kawo wannan kalmar ababin abinda ake fada da fuska biyu a hisnu rasini ko ai masar da ce hisnu rasini ko ba masu tasirifi ko to
ala filmi su bai
ba sharif ko sharif ne suke hisnu rasini to ya fada a misbahu
ai kaddiru adal shari
ai musbahul munir wato ku kaddara lissafin watan
wa kamilu sha'ban
ku cika idayar watan sha'ban kwana 30
faqadru lahu
wa kamilu iddatu 30 ku cika lissafin 30
ala
shuraihu yace magana na farkon wato magana ce ga wanda Allah yake bance shi da ilimin wato a wajen malam shuraihu yace wanda yake masanin hisabi sai ya duba ya ga dangane da tafiyar taurari watan zai tsaya ko ba zai tsaya ba in zai tsaya kenan sai ya tashi shi da azumi magana na biyun kuwa cewa wa akamilul iddata 30 ana magana ne da kowa da kowa magana ce da ammawa wanda su ba san ilimin hisabin ba ba san ya za su fitar ba to sai ya tashi yawwa shi shirau yana goyon bayan cewa masana hisabi sa iya yin aiki da hisabin nasu a inda watan ya buya amma shi ma dai a inda watan ya buya ba inda yake watan ya bayyana ba sai ya aiki da hisabin a karan kansu inda akalla shi wanda yake hasan ilimin gani yake ai tabbas watan ya tsaya a waje ganin sa ne dai ba ai badan wani dalili to shi yasa ka tada mutun daga abin da yake hangen tabbas ne ai yana da wuya eh yana da wuya to alhamdulillah
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih wa awli wa al-Fatih ma sabna sir al-Haqqa
Salatul Fatih
Salatul Fatih